shibtik makarnami jakutupana nuho alak ya lesu armadisu daban-daban ki jirgi wasu san yandan ci lafiya tilake nuhur kalasu arnimerasu arnimerasun gudan manki ar umaliyosun ma cesun tandu lagi jirgi ke su ci lalli bibin ki jirgi su ci lasur vanan kullati vananga janga putu vadi na lib char duniya ne suna demir kari amarmaran tubi a tumbi ceto nuhu ar iyali wasu ci nagi jirgi lafiya sun kalau amma ginda dabu zore char tasle jata mishiki nuhu asire dinta burga masar chali tafi biyayar chali.